Ojinaka. Mujogs. So Black Boy.
Karkazagin,
Karkayabin,
Nalalachi,
Nalalachi,
Karkazagin,
Karkayabin,
Bakay Kalalachi,
Basira with a Basira al Janna,
Basira with a Basira al
Janna, Ndezagini, Bayakari,
Bayakari, Bayakari,
Basira with a Basira al Janna,
Basira with a Basira al Janna. Ajina nake babu taimako haka wai suke so ba su tsaye ni ala ne yake kare ni babu mai jare ni jare ni
babu mai kare ni Allah ne yake kare ni ko me rai tuwa jale ni dan cikin kowa mai ciyar da ni duniya ki kadai ne na zo dukan mu daban-daban muka zo ke gaskiyar ka kai ka ce zaka zo da mu na ku haka Allah ya so haka Allah
Karkazagini, Karkayabini,
Nalalachi,
Karkayabini,
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 Bakay Kalalachi,
Basira with a Basira al Janna,
Basira with a Basira al Janna,
Ndezagini, Bayakari,
Bayakari, Bayakari,
Basira with a Basira al Janna,
Basira with a Basira al Janna.
Ndezaji ne baye kai
baye kai baye kai
za ku yi ku gama ba dai gulma bace ba sa ido bane ba dai gulma bace ba sa ido bane